ta yaban ma'aiki alaihi salatu wassalam yaban annabawa alaihi salatu wassalam abato da da mamma da Muhammad
kama aikan da rabana yau halau ya fara a qur'ani musa sai da gaskiya jama'a guda 20 kaza da biyar ida kasu kazan sa irgabi sai da dai daya ce adamu ejiri sano kaza ka hodi ne to iliyas manyan gaskiya aliyasa o har daure ta kokar ki gajure ibrahim ya ya zakariya ayuba yusuf kan saya shige tambaya sada zurke bulusha ayubu da salo sannan sulaiman sara duniya ya kub sannan jagaba muhammad kuma jagaban duka masali yes
Alhamdulillah da yanzu kuma da taimakon Allah subhanahu wataala zamu shiga cikin jawabai da zamu saurara daga shugaban mu malamin mu da fatan Allah madaukakin sarki masa jagora Allah ya haskaka mu kuma Allah ya taimake mu mu rike abin da za a faɗa ne aiki da shi wanda a yau ne da taimakon Allah subhanahu wataala zai zama za a rike taron dangane da kisar Annabi Yusuf alaihi salam da darussan da suke ciki Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuhu.
Assalamu alaikum. Allah ayi mana afwa. Maganar recording da waya Allah an ja hankali cewa a bari saboda akwai bukatar in an gama karatu ai editing din sa sannan ya zama kowa ya samu da Allah a dinga hakuri saboda maslaha ta nizami assalamu alaikum
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم يا ربنا نعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشى وعين لا تدمع وعبادة لا ترفع ودعاء لا يستجاب اللهم يا ربنا إذا أعطيتنا علما أو مالا أو منصبا فلا تأخذ سعادتنا فلا تجعلنا نصاب بالغرور إذا نجحنا ولا باليأس إذا فشلنا بل علمنا دائما أن الفشل طريق إلى النجاح والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد daga cikin darussa da kuma rairaya da muke akan suratu Yusuf ala nabiyina wa alaihi salatu wassalam mun yi magana nan akan muhimmancin tauhidi wanda annabi Yusuf alaihi salam yake cewa zalika min fadlillahi alaina wa alan nas sanin tauhidi da kadaita Allah yana da cikin falalar Allah yace a gare mu yana nufin su zuri'ar annabi Ibrahim alaihi salam sannan da sauran mutane ila mulki ya mutu wanda duk Allah ya hore wa tauhidi to ya samu babban abu tauhidi shine wanda Allah yake so wato kadaita shi shine kuma gaskiya ta gaskiya kuma babu zaluncin da ya wuce ai wa Allah kishiya shi sai alƙawari wanda da yaje masa lahira da shirka to ba zai ji kansa ba sai dai in tun daga nan ya batta ya tuba saboda yayi zaluncin da babu irin sa shi sace inna shirka la zulmun azimun babban abu ne kuma saboda wannan tauhidin Allah subhanahu wataala ya ta yi shirin zai tashi alkiyama saboda wannan tauhidin ubangiji ya tanadi wuta ya tanadi aljanna saboda wannan tauhidin Allah ya aiko da annabawa da manzanni alaihi wassalatu wassalam saboda wannan tauhidin ubangiji ya saukar da littattafai saboda wannan tauhidin ubangiji ya shar'anta halak da haram saboda haka kalma ce ko kuma wani abu ne mai girma mai nauyi a gurin ubangiji subhanahu wataala kisa malamai suke cewa duk wanda yake son ya zauna da Allah lafiya to ya kiyaye masa abu biyu na daya kiyaye masa wannan kadaitakar duk wanda iza da ita kowaye sai ya karya shi shi yasa ba mutum ba ma ko wani abun halitta in ya gawurta waɗansu za su tsammaci Allah ne to sai ya karya shi dan ya nuna musu bai isa ba shi kadai yake wahdahu la sharika lahu yanzu ka ga rana da wadanda suke bauta mata ai sai jefa mata kusufi shikenan ta karaya shine Hafiz Ibrahim yake cewa ha ilahun lam yunazzihi zatahu an kusufin bisa za ambil jahili in rana Allah ce me yasa bata tsarkake kanta da kusufi ba tunda ku tana kusufi bata isa komai ba to ko menene ya isa ya toro ko to sai jefa wani abu karya shi dan ya nuna ba shi kadai bane yana da wani abu sannan duk abin da ka sani yana buƙatar wani abu da zai jingina da shi amma banda shi kadai subhanahu wataala shi yasa yake cewa da mu kowane irin abu na duniya wa min kulli shay'in khalaqna zawjaini komai bibi muka yi la'allakum tadhakkarun ko kwawo azantu ma'anar wannan kowane abu yana da buƙatar wani abu da zai jingina da shi sannan rayuwarsa ta ci gaba amma Allah shi kadai ne ba shi da wannan shi yasa sai ce to in kana neman wanda shi baya jingina da kowa shi dai kowa ya jingina da shi to shine Allah sai ce to ina ba ku shawara fafirru ilallahi duk abin da ku gudu gurin Allah nan ne mafaka nan ne gurin tsira ko duniya ko lahira to wannan aya ko wannan sura ta nuna mana falalar tauhidi to duk wanda yake son ya zauna da Allah lafiya to ya kiyaye tauhidin nan sun ko yana so ya gamu da Allah rana a tsaka ya kuma nuna mara iyakarsa ko a duniya ko a lahira ya taba masa tauhidi abu na biyu wanda duk yake so ya zauna da Allah lafiya to ya kiyaye masa Muhammadu Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam in ko ina son ya maganin sa ko makaho ne shi ko mai ido dan ba ruwan Allah da jahili ko malami ko rashin sani in ka taba masa annabi su sai maganin ka to saboda haka wannan abu biyu ake kiyayewa Allah subhanahu wataala kiyaye masa tauhidi subhanahu wataala kiyaye masa manzansa sallallahu alaihi wasallam sannan ya nuna mana wannan abun biyu a aikace tauhidi ya nuna taba shi taba annabi alaihi wasallam shi ma ya nuna duk kuma a lokacin annabi alaihi wasallam a yaƙoƙi da annabi alaihi wasallam ya ji daya yakin Uhud annabi alaihi wasallam da su ga inda za ku tsaya sai suka bar gurin wannan gurin da suka bari sun taba annabi alaihi wasallam da'a gare shi ta za ta fadi ubangiji sai mai da martani mai karfi wanda abin sai da ya shafi annabin ma alaihi wasallam aka cire masa hakoran gaba guda biyu walƙwalar yakin sa ta nitse masa nan da nan Abu Ubaida ibn al-Jarrah radiyallahu anhu da ya tashi cirewa sai da hakorinsa shi ma daga dibbin suka fita wannan ubangiji ya haka ne saboda kada a saba wa ma'aiki sallallahu alaihi wasallam daga ranar ilamul kiyamati domin ubangiji bai haka ba da'a ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ta faɗi sannan na sani saba masa ne alaihi salam ubangiji yake cewa ittaqu fitnatan la tusibanna allazina zalamu minkum khassa fukiyai fitina wacce take zama katilliri katilli ba ruwanta da wanda ya jawo ta. Malaman tafsiri suka ce shine saba wa ma'aiki sallallahu alaihi wasallam, ana safa masa to an tsokana Allah zai kame uwa da wabi a da musifa cikin mutane. To na tauhidi kuwa maka aka bude an ci nasara. Annabi alaihi wasallam ya tafi Hunaini Daifa, da ya tafi yakin Daifa alaihi salam ya dau hanya, sai sabai suka duba suka ga ga mutum 10,000 da aka zo da su daga Madina, sannan ga mutum 2,000 wanda daga Makka bayan fitowar Makka suka sakamakon ta suka goyi da bayan Annabi alaihi salam, sai suka ga su 10,012 ne. Amma in tafiya ta tashi da yaki wani lokaci ma mutum 18 ana tura su, mutum 20, mutum 100 zuwa 313 lokacin suka je Badar. To da suka san kai 10,012 sai suka kalle yawa, suka ce lan nugulabal yawma min kasara, yau in dai yawa ne zai sa a karya mu za a karya mu ba. Ubangiji ana yin wannan to an taba tauhidi, saboda ba a kalle shi ba, shi kuma shine mai karfin. Dan ya ce in yi saukar da mala'iku ma suka zo suka sauka suka yi yaki suka taimakawa musulmi, Allah ya ce man nasru illa min indillahi, wannan zo mala'iku ba shi nasara take ba, duk makaluki in ya shiga abu ba nasara sai in Allah ne yi. Tace in yansurukum Allahu fala galiba lakum wa in yakhzulukum faman zal ladhi yansurukum min ba'di, suna zuwa sai ake musu kuntan bauna, aka fara musu ruwan duwatsu. Mutum 10,012 na sai da kowa kama gaban sa banda Annabi alaihi salam da mutum da basu fugu 11 ba tare da shi ko 12, duk kowa ya gudu. Annabi alaihi salam yana kanta alfadara ya sauka alaihi salam, yana ya fito da kansa tunda ba tsoro a lokacin, tunda yaki ya kare da an gudu. In yakin duniya ne shugaban yakin gudu zai ya nemi oya dan kar a kama shi zama ribatacce, amma Annabi sai ya fito ya sauka daga kan alfadara, kuma duk abin da yake gurin yakin babu wanda ke burgita ba, in dai dabba ce banda alfadara Annabi alaihi salam ta kadai ce ba abin da ya burgita ta. Sai ya sauka daga kanta alaihi salam yana anan nabiyyu lakazib ana guna Abdul Muttalib, sai dai fito da identity nasa karara dan amma gane shi din ne, ni ne dan Abdul Muttalib sallallahu alaihi wasallam. To sanne yace ya Abbas nadi ashaba Samura, kirawo mu abota farakaya, sune allazina ba yubayunaka tata shajara, suka yi Annabi alaihi wasallam baya akan mutuwa, sai ce kirawo su yau ranar su ce. To sai Annabi alaihi wasallam kirawo su, sai ce kirawo bane wani, kirawo bane wani, suka fahimci ba sa tare da Annabi alaihi wasallam, sannan suka dawo suka farwa abokan gaba, duk da haka abun bai yi ba. Akai akai, to sai da ya ga abun ya yaka sai ya sa baki alaihi salam, sai da ya sa baki dan ne karbe sa gurin Allah masala, sai ya sa sai ya sanku ya jinsa kasa, sai ce in hazamu wa rabbi muhammadi, suka ce daga nan sai suka ga takobin kowa ya dakushi duk na kafara, ba wanda ya kara tasiya ka aka fatatta kasu ba taba samun nasara da samun ganima da take yawan wannan ba. To wannan abun guda biyu shine tauhidi, min fadlillahi alaina wa ala nasi, amma mafi yawan mutane ba sa godewa Allah. Wanda yake da tauhidi yana da abu, kuma in mutum yana so ya gane tauhidi ya je inda babu shi ya ga inda ake mutuwa, zai ga wanda duk zai mutu sai a rufe masa kofa yana buge-buge yana gora kai jikin bango haka yake mutuwa. Amma shi wanda yake da tauhidi wannan shi dace na shi dan, inda ka san a dauko isga a saka a danyen man shanu a cire haka ran yake fita, wallahi tauhidi ce. Sannan da ita ne ake shiga aljanna, wanda duk ba shi da tauhidi in kaga ya shiga aljanna sai an rakumi zai fita ta kofar allura, ko kuma irin murtike ke rigiya nan za a zura ta kofar allura ta fita, to wannan sai shiga aljanna in ba shi da tauhidi. Sadaka babban abu ne, da shi ne ubangiji yake karbar aiki. Amma idan babu tauhidi duk abin da mutum yayi shine kamar yadda ubangiji yake faɗa, wallazina kafaru a amaluhum kasarabin biqiatin yasibuhu zama'anu ma'an hatta idza ja'ahu lam yajiduhu shay'an wajadallaha indahu fawfa'u hisaba, wanda duk ba imani aikin sa kamar kalwayniya ne, yana zuwa zai taraba komai sanai kiyama, sai da Allah kama shi saka shi a wuta a bambanke a rufe, haka zai dawo har abada. To Allah ya raya mu akan tauhidi, Allah madaukakin sarki ya karbar mu akan tauhidi ya tashi mu gobe kiyama tutar tauhidi sannan abu na biyu daga cikin abin da muka bari shine ita sura tana fito da annabsul insaniya wato yanda dan dan adam take shi dan adam ginin sa gaba ɗaya innan nafsul amaratin bisu'i me yawan kunwani ne da mummunan abu ita mugun abu ne kusan aikin ta ita annabsul insaniya wannan mawaki na cewa az-zulmu min shiyamin nufus fa in tajalla za'ifatin fa li'illati llahi zulmu shi zalunci yana cikin ɗabi'ar zuciya in kaga wanda baya zalunci wata illa ce ta hana shi illar kuwa ko ya zama rauni ne da shi ba zai iya ba ko kuma Allah ya bashi imani in ya samu tarbiyar Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama to ba zai yi zalunci ba domin wannan wani abu ne ya same shi amma aka bar ta ita kadai akwai zalunci tare da ita duk wanda yake so ko zan yi koma gida ya samu karamin yaro wanda ya fara dabo yana dan tafiya yana tatata ka dauki bulala ka bashi ka ce malam mai duka zaka ga kai fara dukan saboda zulmu ne min shi yamin nufus na cikin dabi'ar rai yana karam bai san ko amma zai ki je da ci wani to an bai samu tarbiya ba haka zai zarce dinga zalunci a rayuwarsa haka shi to dan haka ga yanda yan annabi Yusuf alaihi salam suka yi suka dauke shi daga hannun mahaifinsa da hikila da hikima suka kuma je suka so su kashe shi daga farko karshe da yace a aka jefa shi a rijiya daga nan kuma aka sai da shi suka dai nisance shi kaga da ga'in ne da kuma hasada to zuciyar dan adam din inda yake haka take wanda ake bukata shine ya samu tarbiyyar da zai wanko daga wannan kafin ranar da za a dauki ransa Allah ya wanke mana zakatun sannan abinda zamu saki la'akari da ita wannan sura shine babu wani abu da yake shiga gaban mashi'ar Allah ko menene shi in ya shiga zata murje shi ta tafiyar yaji da shi ko me kuwa saboda haka duk abin da yake so zai yi sai yayi subhanahu wataala dan haka ya ajiye mana sunna sunnatullahi fil kauni ka'idar da yake tafi da rayuwar halittarsa ya ajiye mana dan rahama gare mu lokacin damuna ya kwatanta mana idan za a yi ruwa yanzu hadiri zai gangamo zaka hango shi daga nesa yana tahowa za a yi iska za a yi abubuwa duk wani tanadi sai kai in noma za ka yi ga yanda za ka yi duk abin da za ka yi in rashin lafiya ce ya tsara yanda za a yi magani da yanda za a yi a warke to wannan sunnatullahi kenan fil kauni yanda mu za mu gane yanzu za mu rayu amma mu shi a saba ruwanta da wannan lokacin duk da yake son yin abu kawai zai yi kayansa ne in ana son haihuwa aure ake ko haihuwa da ƙuruciya ake in aka tsufa ko mace ko namiji ana tsammatan musu rashin haihuwa to amma wannan ba ruwan mashi'ar Allah in ya so sai halicci annabi Adamu alaihi salam ba uwa ba uba sai halicci annabi Isa alaihi salam ba uba sai uwa sauran mutane ku din halitta su tsakanin uwa da uba amma kuma da ƙuruciya ita sai ba annabi Ibrahim alaihi salam haihuwa tare da ya tsufa annabi Zakariya alaihi salam shi ma ya tsufa kuma ya bashi haihuwa dan ya nuna mashi'atu ko mudlaka ba abin da yake mata shamaki ba abin da yake mata kandagarki duk abin da yaso zai yi saboda haka annabi Yusuf alaihi salam yayi mafarki ya ga taurari 11 da rana da wata suna gaishe shi ɗan uwan suka yi kokarin sai sun hana afkuwar wannan ne yasa suka karbe shi daga hannun mahaifinsa wannan ne yasa suka jefa shi a rijiya wannan ne yasa suka sai da shi amma ba ta yi magani ba sai zamana wannan abun ya zama gudun kaddara guzurintar da ita abinda suka yi shi ya kai shi inda zai sarautar misra to shine mashi'atu sai Allah ya ce wallahu ghalibun ala amrihi duk abinda yake nasa ne to shi zai yi rinjaye subhanahu wataala mai hankali duk abinda ya gani a gurin ubangiji subhanahu wataala ko a gurin wani to kar ya yi hasada ko ci zai kau da wannan abun zai wahala ko zai amfana da wannan abin da yi ba amma in ya gane sai abin da annabi Zakariya alaihi salam yayi dangane da nana Maryam da yazo tana karkashin sa tana yana kula da ita tana karamar yarinya yazo gurin ta sai ya ga abincin rani amma a cikin tsirrin damuna da damuna sai ya ga abincin rani katakau to bai yi wa kansa kauro ba sai ya ce mata anna laki haza a ina kika samu wannan su ce min indillahi inna allaha yarzuqu man yasha'u bighayri hisab annabi zakariya yana ganin haka sai san falala Allah tana da faɗi
to dan a koya mana kada ka tarbiyanci mutum ko mutum ya zama yaranka a wajen sana'a ko kasuwanci ko kai kare ne shi yana karami ya zama babba Allah ya masa wata baiwa ko ya samu wata farala gurin Allah ya samu wani kusaci ko ya samu karatu mai albarka ko ya wata dukiya ko wata daukaka kuma mutum ya ce zai masa hasada din da zauna ci aida ana yin da dabin na gaske ne aida mu zan yi wa muka rene shi ba to Annabi Zakariya alaihi salam bai wannan ba dan a koyi darasi yana ganin haka sai ce to yalwata falalarsa tana da yalwa bari ni ma ina da ta bukata bari in roke shi tunda yana haka ya kawo kayan rani lokacin damuna kayan damuna lokacin rani zai iya ba wa tsoho haihuwa sina lace hunalika da azkariya rabbahu Annabi Zakariya sai roki Allah sai kuma ba shi haihuwa to saboda haka wannan aya tana koya mana duk abin da ka gani to daga Ubangiji subhanahu wata'ala ka miƙa wuya ka yadda domin Ubangiji subhanahu wata'ala da falala da sani ya raba arziki tsakanin halittarsa fa kana bi ma kasamul maliku fa innama kasamul khalaiqa bainana allahuha ka gamsu da abin da masani ya halya raba na halittarsa na arziki domin masanin halitta shine ya raba arziki ya san abin da ya dace da kowa to sai wani darasin kuma da abin da ake so kai mu'amala da Allah subhanahu wata'ala ya zama shine naka komai zakai dan shi zakai abai abin da yace ai ka kwatanta ka kuma like masa to baya tozalta wanda ya kyautata aiki kuma zai kyautata bayan mutum saboda haka duk abin da ya kamata mutane mu yi shine mu rike Allah subhanahu wata'ala mu mu'amala kyakkyawa tsakanin mu da Allah to zai kaunace mu zai mana komai zai zama gatan mu zai kuma tsaya mana subhanahu wata'ala to shi anan abin da nake da hankalin mu dangane da wannan Allah a cikin surar cewa inna Allah la yudi'u ajra al-muhsinina baya tozalta ladan wanda suka kyautata in dai ka kyautata to sai ya nuna zai maka kuma zai wazuri akka domin man yaf'al al-khaira la ya'dim jawaziyahu la yadhhabu al-urfu bayna Allahi wan nas wanda duk ya aikata alheri to ba zai lasari ba domin alheri baya faduwa kasa banza tsakanin Allah da bayin Allah shi Ubangiji ya nuna wannan saboda haka mun ga yanda Ubangiji yiwa zuriya Annabi Ibrahim alaihi salam mun ga yanda yiwa Annabi Yusuf alaihi salam hakurin da yi sai da ya daga shi dora shi akan yan uwansa Ubangiji subhanahu wata'ala a Qur'ani yana kwa mana tarbiya ta yanda zuriya ka za ta zama zuriya ba kayyade iyali ko haihuwar yaya kaɗan ba wannan ba zai yi amfani ba amma ka yi wa Allah kyakkyawa shi kuma zai maka kyakkyawa ya gaya mana nana Maryam dinnan da yi mata wannan alherin mahaifiyar ta ce da kyakkyawar manufa ta yi wa Allah alkawari inni nazartu laka ma fi batni muharrara Allah kuma ya karba ya mata abu uku taqabbalaha rabbuha bi qabulin hasan ya karbe ta karba kyakkyawa ambata hana batan hasana ya kuma raya ta rayawa kyakkyawa sannan wa kafalaha zakariya ya kuma dankata a hannun annabin Allah Zakariya alaihi salam ya raine ta to Allah yana gaya mana kai duk wata uwa ta kyautata tsakaninta da Allah sai Ubangiji ya kyautata zuri'arta sannan ya gaya mana annabin Musa alaihi salam sun yi tafiya da wani bawan Allah na gari katanga za ta fadi bawan Allah ya gyara annabin Musa alaihi salam tambaye shi ce masa ina ma ka sani sai an nemi lada jinga na abin da ake anbiya sai ce ai katangar ta rufe wani akwati ne wanda dukiya ce a ciki ta marayu in katangar ta faɗi in iskan gari ne za su zo su kwashe kuɗin amma babansu mutumin kirki ne haka ce kakansu ne hawa na bakwai amma saboda kirkin da yi da mu'amala da yi da Ubangiji subhanahu wata'ala Allah yake kishin zuri'ar har zuwa wannan to duk wanda yake son kada Allah ya tozarta bayansa to kyautata tsakaninsa da Allah wani zai kula da su wannan shi ma darasi ne da ya kamata mu yi la'akari da shi sannan daga cikin abinda ya kamata mu sake la'akari da shi shine falalar Ubangiji da rahamarsa yana bada ita ne ba tare da an masa wani abu na alheri ba ba sawadiqu ihsan wato sai kai wa Allah wani abu na alheri sannan zai zai kebance ka da falala ubangiji ba ruwan sa da wannan ba kuma wanda zai wa Allah ishara yace da shi ina son wanda kai masa falala domin yusibu bi rahmatihi man yasha fadlillahi yutihi man yasha sura ka duk wanda ka ganshi da wata baiwa kar ka tambaya kace ya akai isa mu wannan mi kauya kai ma roki sai yana da ita da yawa ba ta da iyaka sai ya baka domin sai Allah shine sarkin sarakuna annabawan Allah yana cewa malikul muluki idza wahab la tasalanna an sabab sarkin sarakuna in yake kyauta baka tambaye sa dalili kace me isa iyo wani kawai sanye masa kawai shine cancantar mutum kowace irin falala ce ta amar haka iso tun azal kurin yaza ce sai ba su wannan sai lam takun nubuwatan muktasaba walau raqatil khaira ala aqaba wal zaka fadlullahi yutihi liman yasha'u jallallahu wa yahibul mina sai wanda iso yake ba to haka falalarsa take subhanahu wa ta'ala na haka ba bukatar yin hasada a rayuwar mutane kowa ya nema a gurin ubangiji subhanahu wa ta'ala haka ba amma yadda abinda kaga Allah ya wa wani ba kai roki Allah kace baka irin sa sai abu girak ilimi ba tarin ilimin da tarin jama'a ba aiki da sanin sai kuma dukiya ana kashe ta tana shigowa inda Allah yake so tana ko futa inda yake so nan zaka roki Allah ya hore maka amma banda wannan in kaga wani abu na ubangiji roke shi wani abin kai ma falalar da take gaban ka ka roke shi kamar da Annabi Zakariya alayhi salam bai roki shi ma irin wannan karamar tana na Maryam shi ma dinga ka masa abinci da rana da na rani da damuna ba da damuna na rani a sai roki shi kuma wani abin da shi yake dame shi yake so to haka ake wa Allah subhanahu wataala sannan a cikin sura akwai matkana da ake ganin in mutum ya zauna in ba a yi la'akari ba sai a samu dan rudewa Nabi Yusuf alayhi salamu ya ce da sarki ko azizu misr ko malik ij'alni ala khaza'in al-ard inni hafizun alim sanyana akan tarkar kasa ni masani ne ko mai amana to anan zaka ga akwai hadisi da Annabi alayhi salatu wassalam yake gawa ammansa Abbas radiyallahu anhu yace inna wallahi ya ammu la nuwalli hadha al-amra ahadan sa'alahu aw harasa alayhi na rantsa da Allah ba ma bada mukami na gwamnati ga wanda ya roka ko ya nuna sha'awar sa kai to wannan hadisi gashi Annabi alayhi salam ya fada ga kuma wannan ayatu alqur'ani ta zo ta ce Annabi Yusuf alayhi salam ya ce a dora shi akan mulki yana da amana kuma yana da ilimi to sai malamai suka ce sai ai la'akari a duba abinda ake lura da shi ana Annabi Yusuf alayhi salatu wassalam ya rayu ne a zamanin Hukusus kuma Hukusus jahiliya suke ciki abubuwa da aka yi na Annabi alayhi salatu wassalam ya riga ya sani a lokacin rayuwar jahiliya ce ta dankare jama'a babu hasa'is irin na musulunci wanda aka san mutane to haka Annabi Yusuf alayhi salam ya san kansa kuma ya san bala'i ne ita su wa al'umma idan babu wanda zai iya tsayawa bil haqqi to al'umma za ta rushe sai ga shi kuma shine wanda zai iya wannan amma alhali su ko su san yana da wannan dacewar ba to saboda sai ya gaya musu ni ne na dace da wannan kalubala a dauka ban domin kalubale ne wannan ba hutawa bace domin mutum mai la'ilahi wato yunwa wanda yake cikin ta baya sanin ya kamata ba ruwansa da kunya ba ruwansa da tsoro ko dawa za su iya kausawa to ya san za a fada wannan hadarin sai ce amma a bashi saboda kalubale ne shi ya dace zai iya fidda mutane daga wannan kalubala amma in bai fada ba sani ba sai a je a yi to amma a musulunci da ya zo Annabi alaihi salam ya ce ba za a yi haka ba akwai abu biyu a cikin koyarwa Annabi alaihi salam na daya musulunci tun da izo ya dora mutane akan yin aiki suran nan da malam ya karanta da izo a cikin umarnin da ubangiji ya fada sai ce wa'alul khaira ba wa'amalul khaira ba wa'alul khaira akwai bambanci da wa'amalul khaira wa'alul khaira annan fi'il abu ne da yake daukan gaggawa ana gaya mana ne aikin alheri mai ta gaggawa a cikin sa mai targarige annabi alaihi ya dora mu akan mabda' al-sibak wato mabda' al-tasabuki akan munufar rigirge da gasa da juna wajen aikin alheri yana gaya mana shiga sahun farko a sallah ga irin alherin sa da mutane sun sani ba wanda zai bar dan wasa sai dai da Qur'ani da mutane sun san kaza da kaza za a yi Qur'ani ko yana cewa sari'u ila magfiratin min rabbikum wani guna cewa fi zalika falyatanafisul mutanafisuna to al'umma ce take aka dora ta akan aiki al'umma ce da take son ta bayar ba a bata ba